to alhamdulillah ba wannan ina za a tashi a babu tashahudi ne to bismillah ka gani to bismillahir rahmanir rahim babu tashahudi babi akan tahiya babi na tahiya an karba daga Ibrahim Mas'udin Allah ya ƙara yadda gare shi yace Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da ni tahiya alhali tafi na tsakanin tafukan sa ya rike tafi na haka ya sanar da ni tahiyar irin yanda yake sanar da ni sura daga Qur'ani sigare da sanar da ni din attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan ita ce tahiyar da Abdullah ibn Mas'ud ya ruwaito wannan malaman hadisi suke faɗa cewa duk tahiyoyin da aka ruwaito ba wanda tafi ingancin isnadi kamar ba wanda take ita a ingancin isnadi shi yasa kuma wasu da yawa sun zabe ta sun zabi wannan sigar kamar Hanafiyawa wajen Hanafiyawa wannan sigar ita ce a bar fifitawa to a sani dai ita tahiyya ta zo da ruwayoyi da yawa fiye da 10 a wani lafazin cewa idan ɗayanku ya zauna a sallah wato ya gama sallah kafin ya sallama ya zauna to ya ce attahiyatu lillahi ya ambace shi ya zo a cikin ruwayar haƙiƙa ko in kuka aikata wannan haƙiƙa kun yi sallama a duk wani bawa na Allah lillahi na Allah salihin wanda yake managarce daidai a sama yake ko a ƙasa ya zo a wannan ruwayar kuma ya zaɓi abin da yake so daga bukatunsa abin da yake so ya roƙa na bukatunsa wanda hadisin nan dai Buhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah duk sun fidda shi to
wani Abdurrahman ibn Abi Layla
an karbo daga Abdurrahman ibn Abi Layla
kala
yace
yayi ka Abu ibn Ujrata
ka Abu ibn Ujrata ya gamu da ni
ka kala
wato tahiyyan nan akwai addu'a ga dukkan musulmi a ciki akwai wasu fa'idoji kamar guda uku wanda ya kamata a ji su fa'ida ta farko dai Tirmidhi al-Hakim yake cewa wannan gaisuwa da duk musulmi in ya salla yake to wanda yake so ya rabauta da ita yayin kokari ya zamo nagari domin ko ba cewa ake assalamu alaina wa ala ibadillahi kawai ba a wa ala ibadillahi salihina shi yasa ka zamo nagari sai ya zamo duk musulmi ma duk sanda ya salla to ya nema addu'a ko da ba komai a cikin zamowa nagari sai wannan ai ya isa bawa a ce duk musulmi wajen a yau a duniya sun kai wajen biliyan 1.5 a ce to duk wanda ya salla sai ya ma addu'a a kullun ai kashi ka samu daukaka fa'ida ta biyu wato aka ce ya dace ga mai salla in yazo cewa wa ala ibadillahi salihina ya halarto manyan bayin Allah kamar annabawa da mala'iku da baki ɗaya mummune kuma lokacin da zai ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh ya dauka kamar gashi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama yana gabansa irin girmamawa duk da ya dace yayi inda a ce gashi a gaban annabin to ya zo da ita ya kokarin zuwa da ita a sannan fa'ida ta uku akwai wani malami babba cikin Shafi'awa Kaffalu Shashi yake cewa shi barin sallah wanda ya bar sallah ba wai kansa kadai ya cuta ba gaskiya ya kwari musulmi gaba daya domin tayi addu'a zai ce Allah magfir lil jami'il mu'minin wal mu'minat kuma dole zai ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina shi yasa wanda bai sallah ba fa kaga bai faɗi wannan ba shi yasa ashe ya cuci sauran musulmi ma ya cuci sauran musulmi ma ta fuskar wannan to hadisin da ya kunshi matsaloli daban-daban Allah da za a samu aiwakacin da aka ce za a bi wannan sharhin gaba ɗaya to an Abdurrahman ibn Abi Layla hadisi na biyu a wannan babin an karbo daga Abdurrahman ibn Abi Layla yace ka Abu ibn Ujrata ya gamu da ni sai ka Abu yace da ni ba na ma kyauta ba haƙiƙa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito gare mu wata rana sai muka ce ya Rasulullah na mun san ya zami ma sallama an faɗa mana assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu to kaka zami ma salati sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace gashi ku ce Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ali ibrahima innaka hamidum majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid wanda shi ma wannan hadisin duk masu littafan nan shi da sun ruwaito shi Buhari ya ruwaito shi waje uku Muslim waje daya Abu Dawud waje daya Tirmidhi ma waje daya Nasa'i ko waje biyu ma Ibn Majah ya ruwaito shi waje daya to shi ka Ibn Ujrata wato an daga Banu Salim ibn Aufin ne wato mutumin Madina ne yana daga wanda ya halarci bai'atul Ridwan an ce wafati hijira ta 51 ko ta 52 to wato shi yasa yana cikin sahabbai to an karba daga Abi Huraira wannan da yake shine salati Ibrahimi wanda yake yazo da sigogi daban-daban illa iyaka arwaito su sigogin na salati hatta daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fuska ingantattu wanda wannan yake kauda fahimtar da wasu suka yi dan a yanzu akwai masu cewa ma wai in zaka yi annabi sallallahu alaihi wasallam salati in baka yi salati Ibrahimi ba wai ai bakai ba wai ai bakai ba to masu fada haka to suna da a wasu fi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saunin addini wanda ko duk zai zo bayan sabon manzo Allah ya da'awar ya ci sanin addini ai ya tabbata babban jahili to waye ma aka masa addinin ba sabon manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam to dan kaba daga Abi Huraira Allah ya kare yadda a gare shi ya Abu Huraira yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin addu'a a sallarsa ya Ubangiji ina neman ka kare ni daga azabar kabari ka kare ni daga azabar wuta ka kare ni daga rigingimin rayuwa da rigingimin da suka samu dan adam halin fitar rai ka kare ni daga fitinar masihu dajjal dajjal wanda yake mai shafaffen ido daya a wani lafazi da Muslim ya ruwaito idan ɗayan ku ya tahiya ya nemi kariya da Allah ya nemi Allah ya kare shi ya tsare shi daga abu hudu ya ce ya Ubangiji ina neman ka kare ni daga azabar jahannam ka kare ni daga azabar kabari ka kare ni daga din rigingimu na rayuwa da na mutuwa ka kare ni daga rigimar masihu dajjal sannan ya ambaci kamar wancan hadisin da ya gabata an kaba daga Abdullahi ibn Amr ibn al-As shi kuma ya karbo daga Abi Bakr as-Siddiq shi yasa hadisin ya zo da ruwayar sahabi daga sahabi Allah ya kare da a gare su abinda yasa ce anhu saboda shi Abdullahi sahabi ne mahaifinsa ma Abdullahi ibn al-As sahabi ne Abi Bakr as-Siddiq shi ma sahabi ne sun zama sahabbai uku kenan wanda da an ambaci mahaifin sayyidina Abi Bakr as-Siddiq wanda shi ma sahabi ne sai su zama har hudu kenan cewa sayyidina Abu Bakar ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka sanar da ni addu'a da zan ringa addu'a da shi a cikin sallata sai manzon Allah ya ce ka ce ya Ubangiji haƙiƙa ni na zalunci kaina na cuci kaina cuta mai yawa ba wanda yake gafarta laifuffuka in ba kai ba Ubangiji ka gafarta mu gafara ko irin taka ka ji kaina Ubangiji kai ne mai yawan gafara mai yawan jin kai shi ma dai wannan hadisin wato mutum shida sun ruwaito shi banda Abu Dawuda. Abu Dawuda ne bai ruwaito ba. An karbo daga Sayyida Aisha, Allah ya kare da gareta, ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba sallar wata sallah ba bayan izaja anasrullahi wal fatu ta sauka gare shi, sai ko ya faɗa a cikin sallar subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, sarki ya tabbata gare ka ya Ubangiji mai tafi da komai na tare da yabo, Allah ka gafarta mu. A wani lafazin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawaitawa ya faɗa a halin ruku'u da halin sujjada subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, Allahumma ghafirli, ina tsarki ya tabbata gare ka ya Ubangiji mai tafi da komai na tare da yabo gare ka, Allah ina roƙonka kai gafara da gare ni. To wato wannan hadisi shi ma masu littattafan nan shida duk sun ruwaito shi amma banda Tirmidhi, shi kuma Tirmidhi ne bai ruwaito shi ba, Buhari ya ruwaito shi har waje uku, Muslim ya ruwaito shi waje ɗaya, Abu Dawud waje ɗaya, Nasa'i waje biyu, Ibn Majah waje ɗaya. To zahirin wannan hadisin ya nuna cewa kenan a iya addu'a a ruku'u, amma akwai wasu daga malamai da suka tafi akan cewa a tsayin addu'a a ruku'u karahiya ne, amma dai zahirin wannan hadisin ya nuna a iya su ɗaya daga cikin hujjoji wanda suka ce ba a yi addu'a a ruku'u ba hadisin, amma ruku'u fa azimu fihi rabba wa amma sujudu fa shaidu fihi fi du'ai, hadisin da Muslim ya ruwaito cewa amma ruku'u to ku tsaya ku girmama Ubangiji a ciki, amma sujjada to ita ce za ku yi kokari a cikin addu'a, ku yi kokari a cikin addu'a. Aka ce wannan hadisi abinda yasa ba za a ce ya kore addu'a a cikin ruku'u yanda wa'ansu suka fahimta ba, yana nuna abinda yafi ne, abinda yafi dan an ce ko abu kaza shi yafi, ai bai kore a ce wannan sama daidai ne ba illa iyaka wannan shi yafi, amma an ce wannan kadai shine ingantacce, ai ya nuna waninsa ba zai inganta ba, waninsa ba zai inganta ba. To to akwai wato bayanai da yawa dai akan hadisin wannan hadisi wanda yake nuna yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka sanar da shi da kusacin ajalinsa ya zama duk sallar da zai sai ya nemi gafarar Allah subhanahu wataala. Wannan malamai suke cewa nan koyarwa ce babba idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tabbatar masa da cewa ba shi da wani laifi amma kuma yake dagewa wajen neman gafara duk da bai da laifin, to wanda yake da laifi ya zai kira in bai dage wajen neman gafara ba, ashe ba abin dagewa wajen neman gafara. Galibi dan adam bukata ta duniya ta fi damunsa, koyaushe je da Allah da bukatarsa ta duniya, amma ainihin bukatar cewa a wanke shi daga laifuffukansa a gafarta masa sai ta zama kamar tabici, bukatar duniyar tafi muhimmanci. Allah ya gane da mu.